I was stumbling into battle. I was walking into walls. So I walked myself to Peter, and I let my shadows fall. Rides a goat around the lake. He's a friend who never falters to change my circling fate. He said, dance across the battle, but punch straight through that wall. Though your knuckles may be bleeding, da 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 da